Kawa yanzu dai ba a samu nasarar kamo ƴan bindigan nan guda shida da suka tsire daga hannun ƴan sandan jihar Kogi ba. A ranar Larabar nan da ta gabata, mataimakin shugaban ƴan sandan Najeriya mai kula da shiya ta takwas da suka hada da jihohin Kogi, Ekiti da kuma Kwara, AIG Jibrin Yakubu, ya ce sun baza jami'ansu tare da hotunan ƴan bindigan da suka tsere a sassan Najeriya, kuma suna da ƙwarin gwiwar cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kama su, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
A cikin jiya muna cin aiki dare da rana, ba da class detectives da zuwa da muka bari graduate na mu, all of the place looking for them. We are hopeful, insha Allah, za mu gano su gurin da suke.
To yanzu an tura jami'ai daji ne ko?
Ko ina, daji da garuruka kuta ina, nationwide. Kuma muna da musa collecting information all over. Muna da hotunan su dama tun tuni, so already there are pictures and circulation. So insha Allah za mu gano su.
Na, to wani kira kuke yi ma jama'a don su taimaka muku?
Eh, amma kira ne shine already mun ce duk wanda ya da labari reporting to the nearest police station, reporting to us here in Lokoja, even to the force we care of, anywhere, any police formation and any other security agencies as you care around nearby, so that's why I came up for national.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai, sabon kwamishinan ƴan sanda da aka tura jihar Kogin bai fara aiki ba, kamar yadda AIG Jibril Yakubu ya tabbatar.
No, ya fara aiki kowa.
To yanzu wa ranka da wata rike da Kogin yanzu?
Na na on ground, the AIG is on it, and on it comprises of Kogi, Ekiti, da kuma Kwara. And Lokoja Continental is the headquarter now on it. So at that point, we are always working hand in hand with the leadership in it. So
a yanzu haka dai masu lura da al'amura a jihar Kogin sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kasance game da kamo waɗannan ƴan bindiga guda shida da suka hada har da wasu guda biyu da ake alakanta su da ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogin, Sanata Dina Malai, wanda suke takun saka da gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba san ƙarshe ba. Ya bana